Wata haɗakar ƙungiyoyin mata ta gudanar da gangami a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan 'yan siyasa, magidanta, matasa da kuma matan kansu kan illar banga siyasa da kuma tada hankali lokaci da bayan zaɓe. A cikin jawabinta, babban mai jawabi a gangamin wadda kuma take wakiltar cibiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kuma wakiltar cibiyar a ƙungiyar ECOWAS Comfort Lamptey, ta ce yin wannan gangami ya zama wajibi a wannan lokaci, kasancewa mata da ƙananan yara ne suke tagayyara idan aka fuskanci tashin hankali.
We are not here today to say we are not supporting any political party, but we want peaceful elections. So the women have all come out here today, we want peaceful elections.
Ta ce mun taru a nan ne yau domin mu ce muna so a gudanar zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Muna cewa muna son a yi zaɓe lafiya. Shugabannin ƙungiyoyin matan da suka gabatar da jawabai a taron sun bayyana cewa gangamin ba shi da alaƙa da wata jam'iyyar siyasa ko ƙungiyar addini. Dalili kenan da mata suka yi dafifi zuwa zangon taron da aka gudanar a Unity Fountain da ke tsakiyar birnin tarayya Abuja. Ga abin da waɗansu matan ke cewa.
Mun taru ne a nan wurin don mu ƙara nuna wa mata cewa za a iya wannan zaben ba sai an yi kashe-kashe ba. Kuma duk wanda aka kira ta aka ce ɗanta ta ga alama ko ƙyarta za ta fita ta yi abin da bai kamata ba, ta yi ƙoƙari ta tsaya da wannan abin. Wannan zamani na yin zaɓe ana kashe-kashe ana ci ko ainihin abubuwan da bai kamata ba ya wuce. Yanzu kawai mu peace muke so. Muna so mu yi komai cikin kwanciyar hankali.
To, ni dai an ce zaɓe ba yaki ba ne. So, me zai kawo kwada banga da cin mutuncin mutane a cikin zaɓe. Don haka mu mata mun taru ne a yau, mata Najeriya gaba ɗaya mu ce mu ba za mu yarda ba. A zo a sa. Zaɓe zama kamar yaki ba, ana kisa, ana cin mutuncin mutane, ana sayar da PVC, ana yin halin da bai kamata ba, halin da ba na demokratiya ba. Mu mata dukanmu mun yarda yau ba za mu yarda ba. Mun haɗa da addu'a kuma ba za mu bari kawai mu sai akan addu'a ba, za mu tsaya dukanmu. Mu ba yaranmu shawara, mu ba mazajenmu shawarar cewa ba za a yi abin da bai kamata ba, wannan zaɓe za a yi shi a cikin lafiya, lamiya, a wanda Ubangiji yana so zai zama shugabanmu.
Matan da suka halarci taron gangamin sun fito ne daga dukkan jihohin tarayyar Najeriya, suka kuma bayyana cewa ba za su lamanci amfani da su ko 'ya'yansu wajen biyan bukatun wani ɗan siyasa a wannan zaɓe ba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga birnin tarayya Abuja, Najeriya.